na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci nake Amina Bahari Auna tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Laraba 8 ga watan Fabrairu na shekarar 2023 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda komai ke neman tsayawa cak a Najeriya a batun tattalin arziki da hada-hadar kasuwanci saboda matsalar rashin sabon kuɗi mun jiyo ta bakin manazarta da masu fashin baki sannan hukumar hana yaduwar cututtuka ta NCD da hukumar lafiya ta Ghana sun bayyana damuwar su game da yadda hawan jini da ciwon suga ke kashe matasa muna kuma tafi da shiri na musamman game da jihohin Najeriya a siyasar kasa inda yau muke jihar Gombe za kuma a ji labaran wasanni kafin mu tsunduma cikin taskarar hotunan mu bari mu jaddada duniya ta yini
Jama'a assalamu alaikum da fatan an yi ni lafiya ga labaran duniya. A yau Laraba shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya tashi zuwa birnin London domin godiya al'ummar Burtaniya bisa goyen bayan da suke baiwa kasarsa wajen daƙile farmakin da Russia ta kwashe kusan shekara tana yi wa kasarsa. Kuma ya yi hasashen cewa a ƙarshe Ukraine za ta yi nasara a yakin. Mun san ƴanci ne zai yi nasara, mun san Russia za ta yi rashin nasara, Zelensky ya faɗa majalisar dokokin Burtaniya. Mun sai ya ƙara da cewa mun san nasara za ta canza duniya kuma wannan zai zama canjin da duniya ta dade tana bukata. Burtaniya na tafiya tare da mu zuwa ga mafi muhimmancin nasara a rayuwarmu. Zelensky ya kuma shirya gana da Sarki Charles a fadar Buckingham a wata ziyara ta biyu a kasar a waje wato kasar waje tun bayan mamaye da Rashid ta ranar 24 ga watan Fabrairu da ya gabata. Biyo bayan wata ziyara aiki da ya kai Washington a watan Disamba ya gana da shugaba Joe Biden da kuma jawabi ga majalisar Amurka. Masu aikin ceto a Turkiyya da Siriya na ci gaba da fafatawa da lokaci da sanyi a yau Laraba don gano waɗanda suka tsira da rayukansu da baragwazon gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi ta afko a yankin a ranar Litinin tare da halaka mutane sama da 11,000. Hukumar bada agaji ta ƙasar ta sanar yau Laraba cewa aikin ceton da aka yi a Turkiyya ya haɗa da ma'aikata 96,000. Wuraren da ake wannan bincike sun kasance wuraren da aka gudanar da wasu bukukuwan murna yayin da aka iske mutane da ransu. Aka tabbatar da su domin kula da lafiyarsu. Sai dai kuma baragwazon gine-gine ya haifar da ƙaruwar adadin waɗanda suka jikkata akai-akai. Jami'ai a Turkiyya sun ce akalla mutane 8,574 ne suka mutu, sannan wasu fiye da 38,000 suka jikkata. A Siriya an samu mutuwar mutane akalla mutane 2,530 a cewar alƙaluman gwamnatin Damascus da kuma ƙungiyoyin agaji. Kasar Uganda ta ce ba za ta sabunta wa'adin ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar da ke gabashin Afirka ba saboda ci gaban da ya dace na sa ido kan yadda ake bin haƙƙin. A cikin wata wasiƙa da ma'aikatar harkokin wajen Uganda ta aike wa ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya OHCHR a ranar 3 ga watan Fabrairu kuma kamfanin dallancin labarai na Reuters ya gani a yau Laraba. Ma'aikatar ta lura da ci gaban da Uganda ta samu wajen bunƙasa ƙarfin cikin gida na sa ido kan harkokin a matsayin babban abin da ta sa a gaba dalilin yanke hukuncin kenan. Ma'aikatar tana son isar da mataki da gwamnati ta ɗauka na ƙin sabunta wa'adin ofishin OHCHR a Uganda fiye da wa'adin da aka yi a yanzu, in ji wasiƙar wacce ma'aikatar tabbatarwa da kamfanin dallancin labarai na Reuters a matsayin sahihanci. Kakakin ofishin OHCHR na ƙasar Uganda Bernard Amwine ya shaida kamfanin dallancin labarai na Reuters cewa ba shi da wani sharhi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Pakistan sun ce yau Laraba wani farmaki da sojoji suka kai kafin wayewar gari a yankin arewa maso yammacin kasar mai cike da tashin hankali ya kashe mahara 12 da ke alaka da wata haramtacciyar kungiya mai tsatsauran ra'ayi wacce ake zargin tana gudanar da ayyukanta ne daga mafakarta a Afghanistan. Sojoji sun bayyana mutanen da aka kashe a matsayin 'yan ta'adda daga Tehrik-i-Taliban Pakistan wato TTP a takaice ko kuma Pakistan Taliban. Wannan reshe kuma kawancin taliban islamiyya mai mulki a Afghanistan. sanarwar da rundunar ta fitar ta ce hanyoyin likin asiri sun baiwa jami'an tsaro damar kutsawa tare da kawar da yan ta'addar TTP Alhaki Marwat gundumar da aka samu tashin hankali a lardin Kaiba sanarwar ta ce an kuma kwato makamai alburusai da kudin kasar Afghanistan daga hannun yan ta'addan a yayin farmakin da karshe tauraron dan kwallon kwando na Amurka LeBron James na kungiyar Los Angeles ya zama wanda ya fi kowa zura kwallo a raga a kungiyar kwallon kwando ta kasa je talata James ya zura kwallo cikin kwando da ke da maki biyu a karshen wani wasa da suka ziyarci Oklahoma City Thunder inda ya zarce maki 38,387 da ya samu a rayuwar wasansa wanda tsohon tauraron dan wasan Lakers Kareem Abdul-Jabbar ke rike da matsayin Abdul-Jabbar wanda ke cikin filin wasan dan kallon lokaci mai dauke da dimbin tarihi shine wanda ya rike matsayin tun 5 ga watan Afrilun shekara 1984 James ya shiga wasan na ranar Talata yana bukatar maki 36 kawai dan karye tarihin ya kammala wasan da maki 38 wanda ya bashi maki 38,390 a rayuwarsa har zuwa yau amma kungiyar Thunder ta lashe wasan da ci 133-130 wannan nasara ta kara wa James da ya riga ya zama sananne a wasan kwallon kwando na hukumar NBA tsawon shekaru 20 wanda ya fara tun yana dan shekara 18 da kungiyar Cleveland Cavaliers daga lokacin ya ci gasar NBA har hudu lambobin yabo mafi girma na daraja na kakar wasa hudu da kyautattukan zama zakaran wasannin karshe na MVP guda hudu suma
to madalla a gaida Sarfil Hashim kuma zai kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Gani yadda komai ke neman tsayawa cak a Najeriya ta fannin tattalin arziki da hada-hadar kasuwanci sanadiyar karancin sabon kuɗi mun jiyo bakin manazarta da masu fashin baki Dr. Faruk Bibi Faruk masanin kimiyyar siyasa ne na Jami'ar Abuja yace rashin kyakkyawan tsari na canjin kuɗin ya iya wato rashin kyakkyawan tsari na canjin kuɗin ka iya haifar da matsaloli a kasar wakiliyar muryar Amurka Hawwa Umar na dauke da karin bayani
Fafutuka da dambarwa kenan da ke faruwa a gaban bankunan Najeriya bankuna da wuraren cire kuɗi sun yi cikarkwari har ta kai ga masu buƙatar ibar kuɗaɗen nasu sun koma catar baki da musayar yawo da kuma baiwa hamata iska ganin yadda komai yake kokarin tsayawa cak a Najeriya a batun tattalin arziki da hada-hadar kasuwanci yasa naji ta bakin manazarta da masu fashin baki Dr. Faruk Bibi Faruk masanin kimiyyar siyasa ne a Jami'ar Abuja ya ce rashin kyakkyawar tsari na canjin kuɗin ka iya haifar da matsaloli a kasa
sakamakon canji dai talauta mutane ne karya kasuwanci ne kanana musamman kuma har wasu manyan ma sai sun ya shafe su kuma musamman kananan yan kasuwan da aka san su yawancin su da suke kusa-kusa da harkar noma wanda su suka fi yawa arewa dukkan su za su tashi a wani yanayi wanda in ba ya hankali ba su da jari ba su da kuma abincin yau ba su da na gobe kuma ba za su rasa ina za su ce mafita a wurin su kuma wata kila za su iya daukan wasu matakai wanda za su iya kawo rashin tsaro da rashin zaman lafiya a wuraren da suke
da nake ji ta bakin wasu yan kasar sun bayyana irin kalubalen da suke fuskanta da yadda canjin kuɗin ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum
sunana Hannatu Hassan muna fuskantar matsaloli akan matsalan banki da POS zuwa misam je withdrawing ba in ce ka je withdrawing ma daga sata zuwa karfe 10 ba cash yara ana ta koran ƴaƴan mutane a makaranta ba misam siya abinci ba dan Allah dan annabi gwamnati da sassauta mana
sunana Gazali Usifun duk da yake dai muna sa ran abu ne wanda zai iya zama alkhairi a gare mu a canjin da akai ana samun karancin abin da ya shafi irin 200 haka ga al'umma a bankuna wani bankin ana ta hayaniya ana rikici ana ma mutane sace-sacen waya da sauransu
sunana Mujan Zubella Umar ba yaro ko saurayi haka kuma tashi kudi kwata-kwata sai dai wanda yake magidanci kuma shi ma iya abin da za cire masa 2000 ne saboda yace fare.
Sunana Muhammad Jinadu wanda aka sani da Kanu Nefa. Magana wannan canjin kudi gaskiya mu ya dame mu saboda akwai yaudara da aka samu na ciki a matsayin mu na talakawan Najeriya. Ya kamata a ce talakawan Najeriya mu mazaunan Abuja da muke zauna Abuja ba mu kanmu muke je ba. Iyalan mu da muka baro a gida. Domin babu kudi a banki, babu kudi a hannu, ya za a yi kudi ya je mu iyalan mu? Shin yaya za mu tafiyar da harkokin yanda suke cikin abincin su?
Sunana Sabiu Hussein. Tunda ni abin da nake jin canji, kila a ce a rike tsofaffi a sako mana Sabi. A fahimta na shine canji. Ba ma nan ne sai na dauka ko zalunci zan kira shi tunda ba tsofin ba sabon. Yanzu kin ga taxi din da nake jana. Kasanto wannan sai ka dauki mutaci zai maka transfer. Kai baka gani ba dole na faka ta. Ina fuskantar barazana a ake man taxi na farko kenan. Yara na suka cinye ni. Na rasa yazo yi da shi to maganar shafin rayuwa ma ban iya kawo shi in brief. Zan iya littafi akan wannan zaluncin ba maganar canji bane wannan gaskiya.
Tunda aka fara batun sauya launin takardar naira irin labaran da ake cin karo da su kenan a kafafen yada labaru na kasar sakamakon haka ne da yasa wasu gwamnonin arewacin kasar suka shigar da gwamnatin kasar kara a daidai wannan lokacin ne kuma kotun kolin kasar tace ta dakatar da wa'adin amfani da tsofaffin kudin har sai ta gama sauraron ba'asin masu shigar da kara Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a kai da Hawwa Umar da wannan rahoton Hukumar hana yaduwar cututtuka ta NCD da hukumar lafiya ta Ghana sun bayyana damuwarsu game da yadda hawan jini da ciwon suga ke kashe matasa cikin ɗan kwanakin nan. Bayanai daga NCD sun nuna karuwar cututtukan hawan jini na da wajen 600, yawancin su matasa ne. Sannan NCD ta bayyana lamarin a matsayin matsala inda ta ce ya kamata a samar da matakan dakile lamarin. Wakilin Ridwan Abbas na dauke da cikakken rahoton.
Alƙalluma daga cibiyar yaƙi da cututtukan da ba a ɗauka daga wani NCD a takaice na ma'aikatar kiwon lafiyar Ghana ya bayyana cewar cikin shekaru uku an yi rikodin adadin waɗanda suka kamu da ciwon hawan jini miliyan 1,772,801 cikin ƙasar. Daga dai wannan adadi ana rikodin sababbin masu cutar 600. A daidai wannan lokaci adadin masu kamuwa da cutar kuma sabubban cutar ya ƙaru har yana kashe mutane miliyan 41 a duniya duk shekara abinda yayi kashi 71 na duk mutuwar da ake yi duniya kuma mutuwar tsakanin mutane ne masu tsakanin shekaru 30-70 manajan shirin na yaki da cututtuka da ba a dauka daga wani Dr. Ifwa Komitano na cewar mutane masu shekaru 50 wanda shine lokacin samun karuwa na ungunni da yawa a Ghana na mutuwa daga cutar
on the days when you heard about stroke you were expecting 70-80 year old. Now you have 30-40
year olds developing strokes. Lokaci ya wuce da kake jin wadanda cutar mutuwar farin jiki wato hypertension masu shekaru 70-80 yanzu cutar mutuwar farin jiki na kama masu shekaru 30-40 ne shi kuwa cutar mutuwar farin jikin kan ya kama mutum sai da cutar hawan jini tsawon wani lokaci in ba a yi maganin sa ba shi ne yake kai ga mutuwar farin jikin iya barnan cutar kenan Ifwa Komita Ibi ya sababin karuwar cutar hawan jini tsakanin matasa akan canjin salon rayuwa gajiya da kuma mummunar tabiyar cin abinci.
Of our life now, the sort of things we are consuming in terms of food.
Irin gajiya ko matsi da muke fama da su, irin abinci da muke ci ba ma motsa jiki saboda yadda muke rayuwa. So da yawa harkokin mu kanana, za mu yi amfani da su mu motsa jiki. Za ka kasuwa, za ki shago, ko dai ko ina ki sayi wani abu daya ɗan mitoci kaɗan da wurin ki tafiya. Bai yi kama da motsa jiki ba amma kin samu Ban fanyi kasa a gwiwa ba na sheka a guje zuwa babban asibitin koyarwa na Kolebo inda na sadu da Dr. Maryam don karin bayani akan cutar ta hawan jini.
Akwai ababe da yawa da ke cause hypertension. Number one shine diet wato abinci. Yanzu mun ga kamar yawanci abincin mu da muke ci starch yayi yawa a ciki to bodin mu kuma too much starch ne ana mai da shi ya zama muna kisi. Kaga mutum ya ji abinci zai ci sakwara ba wannan sakwara amma nama dan kankani wannan sakwaran nan kai kana ganin ba kisi ciki amma kamar yadda na fassara bodin ka na zuwa ya store shi as kisi ya so daga ba in dai baka da starch ya use to wanga yana cikin number 1 abin da ke kawo mun hypertension
ko yaya mai fama da cutar ke ji in cutar ta tashi wani muji daga bakin Hamza Usman matashi mai shekaru 40 zuwa 50 da ya jima yana fama da cutar
kaza kaman ba ni cikin hayaci na nayi ne Usman cikin kwanci hankali kaga nan da nan ne sai barkai ranka ba ci ko kana so ka ubare act ke ga in ba ka ka sabu ka concentrate ka kam kanka down ba shi daga kai wani ubare act
kibiyar maganin cututtukan da ba a dauka daga wani na kira ga kowa musamman matasa a rinka cika hawan jini da cutar sikiri akalla sau daya a wata domin gano cutar da wuri za ya taimaka wurin kiyaye hayewanta har ta kai ga mutuwa Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
To godiya muke Malam Radwan wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 da kuma 60 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya zuwa tashoshin mu na VOA Africa kan mita 200.5 bayan haka a kodiyon shi kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba wato shiri na musamman akan jihar Gombe
Kalaka kabar kuka kuri ar kai bincinka kai ke maka munka ita za ta cece ka
kalaka kabar kuka
sani jihar Gombe jiya ce da aka kirkiro daga jihar Bauchi shekarar 1996 wanda suka mulki jihar Gombe a karkashin mulkin Farah Hula sune mutum na farko Alhaji Abubakar Habu Washidu daga shekarar 1999 zuwa 2003 sai sanata Muhammad Danjuma Goje daga shekarar 2003 zuwa 2011 gwamnatin Farah Hula na uku a jihar Gombe shine Dr. Ibrahim Hassan Dan Kwambo da ya mulki daga shekarar 2018 zuwa 2023 gwamnatin Farah Hula na hudu a jihar ta Gombe shine Muhammad Inuwa Haya da ya hau kujerar gwamna a shekarar 2019 kuma shine ke kan gadon mulki babbar jam'iyyar adawa PDP ta yi mulki a jihar na Gombe shekaru 16 wanda a halin yanzu kuma jam'iyyar EPC ita ce mai mulki a jihar Dr. Umar Adamu shine shugaban tsangayar dabarun mulki a jami'ar jihar Gombe ya yi tsokaci kan siyasar jihar Gombe tun kirkiro ta shekara 1996
ita jihar Gombe dama ta fara ma ta shiga fagen demokradiya ga dangadan ne daga shekara ta 1999 din saboda a lokacin sojoji aka kirkiro ta shekara ta 1996 to shekara uku da kafa ta sai aka dawo tsarin mulkin demokradiya to a lokacin muna tunanin cewa kawai mutane al'umma sun zaku domin a fita daga mulkin soja a kuma na Farar Hula to a wancan lokacin zaben da an yi shi ne cikin gaggawa kuma waɗansu da yawa daga cikin al'umma jihar Gombe ba su ma san tasiri da inganci na shugabanci ba sai da suka yi karon farko kuma alamun nuna cewa mutanen Gombe sun fara siyasa ne da wayewa domin gwamnatin da suka fara zaba a jiha ba ta yi abun kirki ba sai suka yi kokari suka canja ta bayan shekaru hudu kuma tun daga wannan lokacin duk wanda ya zo mulki a jihar Gombe zaka ga cewa yana yin iya kokarin sa domin ya gamsar da mutanen Gombe cewa yana yin abun kirki wanda kuma yana tabbatar maka cewa ko gobe idan aka samu irin shugabanci ba mai inganci ba to mutanen Gombe suna da kwarin gwiwa da karfi da wayewa da kuma jajircewa da za su iya canjawa
Umar Liman Shatiman Kaltungo jigo a siyasar jihar Gombe yayi waiwaye a dan tafiya kan salon siyasar jihar Gombe ta yanzu
jihar Gombe tun ana fuma Bauchi state jihar Gombe tana taka rawan gani a siyasa ana siyasa a jihar Gombe asalin siyasa ta ci gaba siyasa ce wanda tun fil azalbe siyasar tana da rikitarwa rikitarwar ita ce take sa kake ga kullum ana samun ci gaba a jihar Gombe duk wanda aka zaba zai sai ya yi aiki saboda kullum a cikin adawa ake
wata ƴar siyasa wanda da tsohuwar ƴar jarida ce ta yi bayani ga irin hoɓɓasan da mata ke yi da kuma abubuwan da suka sa a gaba don tabbatar da cewa ana damawa da su
sunana Hawa kuma tsohuwar ma'aikaciyar jarida yana mana tuwo a ƙwarya na rashin damawa da mata cikin harkokin siyasa wanda kuma ya aka yi la'akari yanzu kashi 70% ko in ce 60% mata ne masu zaɓe amma kuma idan aka yi zaɓen sai ka ga ba a damawa da su ta ɓangaren siyasa da makamantan haka ganin hakan shi ya sanya muke dan fadakar da mata da sauransu kai karshe ya sanya muka shiga dumu-dumu harkokin siyasa wanda kuma alhamdulillah hakan ya bada gagarumar gudunmuwa
Allah yau na ji ta bakin gombawa dan ganin da bukatar su na ganin yadda zababbuka za su gudana
da farko dai sunana injiniya Abubakar Sani mazaunin Tumfure fata na zabin da yake karatuwa kasa da wata biyu masu zuwa ina addu'a ubangijin Allah ya kawo mana lokacin lafiya kuma Allah ya sa a yi zabe lafiya
sunana honorable Aishatu Ahmed Hajiya ce ne kuma ina fata ubangiji Allah ya zaban mana shugabanni adilai
dan takarar kujeran gwamnati jihar Gombe da suke kankankan sune Muhammadu Inuwa Haya da mataimakinsa Mustafa Nasir Daniel Jatau daga APC sai Muhammad Jibrin Barde da mataimakinsa Timothy Dallede PDP sai honorable Kamisu Ahmed mai lantarki da mataimakinsa Ahmad Tanimu Abubakar NPP Abubakar Muhammad wurin Amurka daga Bauchi a Nigeria
Latino da Sardauna premium arewana kudin ce masoyina gidan kasa yake kwana waiwayo da yawa
akai da Malam Abdul Wahab kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan sanarwar
Al'umman Najeriya Ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai ina ƙara karatowa
yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnati da ƴan majalisu
zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata
sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dudumi da sharhi a game da zabukan
batutuwan katin zabe
tantance masu kada ƙuri'a a ranar zabe
Tsaro ga masu kada ƙuri'a.
Isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Jibrin a Lagos.
Sai Madina Dauda da ke nan Abuja.
Italol Ikara a Kaduna.
Da Husaina Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya. Za mu shiga lungu da sako don ganin yadda zabukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
Yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Likitan kungiyar Hafifo Gurbe da Kahmesi ya bayyana cewar har yanzu ba gano dan wasan Ghana Christian na Achu kwanaki biyu bayan girgizan kasar Turkiya ba. Rautanni baya-bayan nan sun bayyana cewar an ciro dan wasan daga cikin tarkace da ransa sa'o'i da dama cikin birbishin na girgizan kasar da aka yi sa'o'i da dama bayan girgizan kasar. Mai karfin awo 7.7 a kasar ta Turkiya sai dai likitan ya bayyana bayan da ya ziyarci asibiti da aka ce dan wasan na Ghana yana jinya yace an samu kuskuren gano ko wane ne aka kai asibitin lokacin da muka ji labarin cewa an kai shi asibitin Dotiol musamman mun je can mu duba amma ban mu ganshi ba a halin yanzu ya tabbata cewa ba a sami daraktan wasanni tana wata da Christian Achuba a don takaici inji shi coaching na Accra Hearts of Club kuma ce ya ce ungiyarsa ta sha kashi ne saboda hali na rashin natsuwa a yayin wasanta da Arti ɗan wasan Fabian sun ba kunci Real Tamale United wasan kusa da na karshe a ranar Lahadi 5 ga watan Fabrairu shekara ta 2023 inda suka sa kashi wasan ya kayatar ainihin inda bangarorin biyu sun ka samu damar marke zuba kwallo amma ina sai dai abin takaici dan wasan Hasan Oka Abdulmanaf Umar ne ya ci gida inda ya zura kwallo da kai kilo a ragar hasa cikin minti na 20 Matic ya ji takaici yadda kungiyarsa ta kasa tabuka abun kwarai da damar da suka samu coaching dan kasar Serbia ya gaya wa Star Times bayan cikin lokaci ɗan hasa sun samu dama masu kyau har gaba da mai tsaron gida sun ka kasa cin ko daya amma sai Real Tamale United suka yi amfani da nasu damar kuma sun ka rinka gana mana za ba ɗan wasa guda shida ne za su fafata da juna gaben gwarzon ɗan wasa na watan Janairu na NASCO an takarar sun hada da Samson Eduku na Tamale City FC na ɗan wasa biyu daga garin Tamale na ta Yusuf Muhammad da Nuruddin Isa sai Abbas Samari na Accra Lions FC ita kuma Asante Kotoko FC na da Steven Mukwale FC da Ajiman Buatin Mensa na Dream FC za ta tantance wanda yayin nasara ta yin la'akari da kokarin su a cikin wata da ya gabata Hukumar GFA za ta sanar da wadda yayi nasara ranar Juma'a 10 ga watan Fabrairu kuma kyautar sani NASCO Television mai girma inci 43 daga Electroland Ghana Limited. Kocin kuma sai Asante Kotoko ya yi bakin cikin cewa raunukan 'yan wasansa sun hana klubinsa izawa gaba. Kocin na Asante Kotoko Saidi Zebu ya bayyana damuwa ainihin game da tasirin da raunuka da 'yan wasansa ke samu ke yi ga cigaban klubin a Premier League Ghana. Duk dai da rashin wasu kusoshin 'yan wasan klubin kwata-kwata kokarta ainihin a ci hudu da nema da ta yi wa Accra Lions inda Rashid Nnoti da ɗan wasa. Wasan gaba ɗan ƙasar Uganda Steven Mukwala da Enoch Morrison suka zura kwallaye kocin ɗan Burkina ya ce fatarsa ba da jimawa ba 'yan wasansa masu rauni za su samu sauki su komo fagen wasa Redwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Yanzu kuma sai takaitaccen labarai.
To a takaice yau Laraba mun ji cewa shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya tashi zuwa birnin London domin godiya al'ummar Burtaniya bisa goyen bayan da suke baiwa kasar sa wajen daƙile farmakin da Rasha ta kwace kusan shekara tana yi wa kasar sa. Kuma ya hasashen cewa a ƙarshe Ukraine ce za ta yi nasara. Zelensky ya kuma shirya gana da Sarki Charles a Fadar Buckingham a wata ziyara ta biyu a kasar waje tun bayan mamayar da Rasha ta yi a ranar 24 ga watan Fabrairu da ya gabata biyo bayan wata ziyara da ya kai Washington a watan Disamba don ganawa da shugaba Joe Biden da kuma jawabi ga majalisa. Masu aikin ceto a Turkiyya da Siriya na cigaba da fafatawa da lokaci da sanyi a yau Laraba don gano waɗanda suka tsira da rayukansu da baragwazon gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta afka a yankin ranar Litinin tare da halaka mutane sama da 11,000. Hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasar ta sanar yau Laraba cewa aikin ceton da aka yi a Turkiyya ya haɗa da ma'aikata kusan 96,000. Kasar Uganda ta ce ba za ta sabunta wa'adin ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar da ke gabashin Afirka ba saboda cigaban da ya dace na sa ido kan yadda ake bin haƙƙin. A cikin wata wasiƙa da ma'aikatar kukin wajen Uganda ta aike ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar 3 ga watan Fabrairu. Ma'aikatar ta lura da cigaban da Uganda ta samu a wajen bunƙasa ƙarfin cikin gida na sa ido kan harkokin a matsayin babban abin da ta sa gaba dalilin kenan da ya sa ta yanke wannan hukunci. Hukumomi a Pakistan sun ce yau Laraba wani farmaki da soji suka kai kafin wayewar gari a yankin arewa maso yammacin ƙasar mai cikin tashin hankali ya kashe mahara 12 da ke alaƙa da wata mai wato haramtacce ƙungiya mai tsatsauran ra'ayi. Wacce ake zargin tana da gudanar da ayyukanta ne daga mafakarta a Afghanistan. Sojoji sun bayyana mutanen da aka kashe a matsayin 'yan ta'adda daga Tehrik-i-Taliban TTP ko kuma Pakistan Taliban wanda zai shi kuma kawancin Taliban Islamiyya mai mulki a Afghanistan. Mun ji cewa tarawaran ɗan ƙwallon kwando na Amurka LeBron James na ƙungiyar Los Angeles Lakers ya zama wanda ya fi kowa zura ƙwallon raga a ƙungiyar ƙwallon kwando ta ƙasa. Ajiya talata.
Kama saurari baki ɗaya a nan ne za mu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Da misali ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Wato ƙarfe 5 na safe kenan agogon Ghana. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Master Fila Hashim Gomel da ya taya na gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da kuma engineer Manuel Mr. Nelson Lopes ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC take sallama da ku duniya tafin hannunku.